Cyrano de Bergerac. Fell prey to the blades of 50 men, with a heart and a sword and out the back. The chance to see Roxanne's eyes out of the sky. Da 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 sausage price. My head up in the stars and my feet planted firmly on the ground. Thank you.